taron manema labarai da wasu ƴan kungiyar tarihin Najeriya suka gudanar. Wasu sun gabatar da matakan da ake dauka na tabbatar da tsaro, yayin da wasu kuma ke kushewa. A kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa ya mika rahoton sa, inda kuma ya ce ya samu sarakuna da iyayen kasa da masojoji da ƴan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar. To koya ƴan arewacin Najeriya mazauna Lagos suke kallon wannan lamari. Alhaji Umaru na Gogo Sokoto shine zarkin kasuwar Adaba dake Lagos.
A wannan bayani na tsaro a arewa, wato gaskiya abin ba bai da ma bai mu da ba sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewar tsaro ko ina, saboda ina ganin in ba ka manta ba yawancin law enforcement agency namu ko kuma sojojin mu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala, yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa. Idan aka ɗebi ɗan arewa, yanzu kamar mutanen Kano aka ce Kano an samu matsala, aka ɗauki mutanen Kano aka kai wurin nan, mutum ya san uwa ce za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayin shi za a kashe, duk da ya san duk Najeriya ne. To wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga ɗan arewa mutum nawa ne, ɗan Kaduna mutum ne, ɗan Kano mutum ne, ɗan Adiba a kai su can wuraren su, ka gani wallahi wani abu zai faru ba. Sannan basarakin da aka haɗa kai da shi aka yi aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi, wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba ɗaya. Sannan wa'annan jami'an tsaro da nake ga maka wa'anda an ce da su ciki, in ka duba, in wallahi ka duba ba za ka iske ƴan jihar ne ba.
Kuma sauran ƴan arewacin Najeriya mazauna birnin da Lagos zai ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunansu game da harkokin tsaron a yankin arewacin Najeriya. To sai dai a ta bakin wasu ƴan arewacin ƙasar irin su Malam Bello Lukumanu Dan Sado, akwai buƙatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar, domin ci gaban jihar ta Zamfara da kuma yankin arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Zamfara da jihar Katsina da ma jihar Kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu. Har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro. Farin Yaci Firin, Murya Amurka daga Lagos.